Wata babbar kotun jihar Lagos ta yanke hukuncin kisa akan wani dan kasar Denmark da aka samu da laifin kashe matarsa mai suna Zainab da kuma Esther mai suna Petra shekaru 4 da suka gabata. A wannan shari'a da aka shafe shekaru 4 ana gudanar da shi, alƙalin wannan kotu Bolanle Okeolu Egele na cewa ko shakka babu kotu ta samu dan asalin kasar ta Denmark da laifin kashe mai ɗakin sa da kuma diyarsa ta hanyar makare su, kamar dai yadda binciken yan sanda da kuma hujjoji ya nuna. Kotu ta ce binciken likita da aka yi akan gawawakin waɗanda aka kashe ya nuna cewa lallai an shaƙe su, kuma wanda ake zargi dan kasar Denmark mai suna Peter Nelson shine ya aikata wannan mummunan aiki. An dai ta kai ruwa rana tsakanin masu fafutukar kare ƴancin bil'adama a Najeriya na ganin cewa an zartar da hukuncin kisa akan dan kasar ta Denmark. Mr. Nelson, Dr. Joy Oke Odumakin mai fafutukar kare haƙƙin mata a Najeriya na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ta halarci zaman wannan kotu, inda kuma ta bayyana jin daɗin ta da wannan hukunci.
But the only thing that has said that a shooting ban is that justice has been served.
Tace ko shakka babu a wannan shari'a da aka shafe shekaru 4 ana gudanar da shi, wannan zai zama izina ga wasu masu neman aikata irin wannan laifi, kuma mun ji dadin wannan hukunci da kotu ta zartar. Saboda dai waɗanda ake yankewa hukuncin kisa a Najeriya ba a samun damar aiwatar da wannan hukunci, ganin yadda gwamnonin jihohi ke baya-baya wajen rattaba hannu wajen aiwatar da kisan a duk lokacin da alƙalai suka zartar da irin wannan hukunci na kisa akan masu laifi. Don haka ake barin su dinga zama tamkar dai wayanda aka yanke wa hukuncin daurin rai da rai a gidan furustuna. Yanzu dai abin jira a gani shine ko nan gaba kasar Denmark za ta buƙaci a yi musayar furustunoni tsakaninta da Najeriya akan wannan dan kasar nata da aka yanke wa hukunci, idan har akwai yarjejeniya tsakanin Najeriya da kuma kasar Denmark ta wannan fuska kenan. Babin Cifrin, Murya Amurka daga Lagos.